abinda majalisar dattawa ta yi dangane da kin amincewa da gyara sashi 84 karamin sashi na 12 a sabon dokar zabe ta shekara 2022 wani abu ne mai kama da jirwaye da kamar wanka abinda majalisar dattawa ta yi dangane da kin amincewa da gyara sashi 84 karamin sashi na 12 a sabon dokar zabe ta shekara 2022 mai kama da jirwaye da kamar wanka domin ta ce ba umurnin kotu ta bi ba amma abin da ta yi daidai yake da bin umurnin kotun to sai da ya ga shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Yahaya Abdullahi Abubakar yana ganin yawan ƴaƴan jam'iyyar APC da suka kai 70 a majalisar dattawan na iya ba su ƙarfin sauya kowane irin mataki da ya tunkare su a majalisar to sai dai a wannan karan matakin da kotun tarayya Abuja ta dauka ne ya fusatar da su
abin da yasa mutane suka harzuka shine yadda aka fito aka nuna kaman cewa wani bangaren gwamnati zai iya hana wani bangaren gwamnati aiki to wata rana in mun zo mun zauna muka ci za mu taba ba za mu yi magana akan wannan sashen ba ko wani abu nan ana iya zuwa yau ko gobe wani alkali kawai hito ya ce ya fi nashin assembly shi kenan sai a yi shiru ai harka ce tsarin mulki ko wani tsarin mulki ya kafa gwamnati kashi uku akwai kashin yin doka akwai kashin tsare haƙƙin doka da interpretation into judiciary akwai tsarin ziyartarwa na shugaban kasa ko wani yana cin gashin kanshi duk wani ɓarayin gwamnati wanda ya ce zai hana wani ɓarayi yi aiki bai da hurumin da zai yi haka a gajin tsarin mulki saboda haka ya kamata ko mai mutum zai yi yana sara yana dubin bakin gatari
shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe a majalisar dattawa sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya ce haka demokradiyya ta gada
an duba ne kana gyaran doka kullum kana duba dama da hagu wani kuma ka duba tsakiya to sai ga abin da ya fi sauki ga al'umma shi ake so a yi yanzu misalin ke ga mutum na kan office yana tsaya yana zabe mutum baka hankali zai amfani da damar office sa na wannan office musamman ya shafi ko tsaro ko wani abu ko doka ko kudi zai amfani da wannan abubuwan da zai sa ya amfani da su ya zama kuma an danna hakkin wanda suke kananan yan taka amma dai muna martaba shugaban kasa muna mutunta shi
amma ga kwararre a fannin shari'a kuma masanin kundin tsarin mulki mai nasara Kogo Ibrahim Umar ya ce wannan mataki da majalisar dattawa ta dauka juyin juye hali ne a demokradiyyar kasar
abu ne wanda yake zamu iya kallon shi kaman juyin juye halin demokradiyya domin akwai auren zobe da masharhanta suke gani tsakanin bangaren shugaban kasa da bangaren yan majalisa ta yanda yake ana tunanin cewa yan majalisar nan kamar dan amshin shata ne ba ta yiwuwa mai wani bukata ta taho daga shugaban kasa a ce ba su biya mashi wannan bukata ba wasu na kallon kamar ana mulki ne na hadin zobe to yau wannan abu demokradiyya ce ta kara balagewa shine yanda nake kallon abu
ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai majalisar wakilai bata ce komai akan batun gyara kashi 84 karamin kashi na 12 ba wanda yake duk wani mai mukamin gwamnati da yake sha'awar tsayawa takara to ya aje aiki watanni 6 kafin jam'iyyarsa ta tsayar da shi a matsayin dan takara Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.